Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka sauta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da ranar Lahadi 25 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke cika muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Kungiyar waɗanda suka mallaki bindiga ta NRA a Amurka ta mai da martani kan gangamin da ɗaliban ƙasar suka yi a jiya. ‘Yan sandan Jamus sun cafke shugaban yankin Catalonia na Spaniya da aka tumɓuke. An yi taron addu'o'i a Faransa domin karrama waɗanda wani harin ta'addanci ya rutsa da su.
To, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa bayan sake buɗe hanyar garin Bamadaran da na sojin Najeriya ta yi, yanzu haka hukumomi na shirin mayar da 'yan gudun hijira zuwa gidajensu.
Duk wanda gidansa an gina, mun riga mun gyara gidansan nan. Kowa muna nema in mun dauke shi a Maiduguri su tare da ya shiga gidansa. Ba za mu bar wani ya shiga gidan wani ba, amma anan ba za mu yamu dauka mutum a kan mu aje shi a kan ba.
Haka kuma za ku ji sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na neman zama wata babbar matsala a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Duk wanda ya san harkar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi musamman nan garin Abuja, to sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan wannan shaye-shaye bai bar maza ba, bai bar mata ba, bai bar yara ba, bai bar manyan mutane ba.
Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta tarwatsa tare da kama wasu matasa da suka fito zanga-zangar nuna gazawar gwamnati kan wasu ayyukan hanya. Daga nan kuma sai maimaicin shirin duniyar Amurka, sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke rubuto mana ta email. Amma duk wa'annan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Ɗaya daga cikin ɗaliban da suka shirya gangamin da ya kira ga hukumomin Amurka da su ɗauki matakan tsawar mallakar bindiga, ta yi kira ga dubban jama'a da suka halarci gangamin da su yi fafutukar kare rayukansu. Emma Gonzalez ta kasance ɗaya daga cikin fitattun jagororin ɗaliban makarantar Marjorie Stoneman Douglas da ke Parkland a jihar Florida, inda aka shi ɗalibai da malamai 17 a watan da ya gabata. Wannan hari na makarantar ta Florida shi harzuka jama'a ya kuma samar da matasa masu fafutuka a kusan dukkanin faɗin Amurka, lamarin da ya kai ga aka haɗa wannan gangami a nan birnin Washington a jiya Asabar. A lokacin da Gonzalez take jawabinta ga dubban mahalarta gangamin, ta yi amfani da wani zango ta yi tsitna tsawon minti 6:20, wanda ya daidai da lokacin da ɗan bindigar ya kwashe sa'ilin da yake kashe mutane 17 a makarantarsu. Haley Fleming, ɗalibar makarantar sakandare ce da ta halarci wannan gangami.
Je viens donc ici pour participer à leur deuil, mais aussi pour...
Farfatan za a mana afuwar wannan kutse. Wato, yana cewa ne da yawa daga cikin matasan da suka tsara wannan taro a duk faɗin ƙasar nan ɗalibai ne na sakandare kuma matasa kamar ni, nan da wasu shekaru za su fara kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa mai zuwa da duk wani zaɓe, za kuma su fara tsayawa takara a zaben majalisar dokoki. Daga wannan lokacin ne kuma wannan fafutuka za ta fara tasiri, amma fa ni a nawa ganin. To sai dai kungiyar waɗanda suka mallaki bindiga ta NRA a Amurka, wacce ke adawa da tsauraran matakan mallakar bindiga, ta mai da martani a shafinta na Facebook kan wannan gangami, tana mai cewa gangamin da aka yi ba haka kurun ya faru ba. Attajirai ne da shugabannin dandalin haɗa fina-finai na Hollywood suka yi amfani da ƙananan yara a wani yunkuri na ganin an kawar da dokar da ta ba mu damar kare kanmu da masoyanmu. Waɗanda suka tsira daga harin ta'addancin da aka kai a ranar Juma'a a Faransa tare da iyalan waɗanda harin ya rutsa da su, sun halarci wani taron addu'o'i domin karrama mutane huɗun da suka mutu da kuma wasu uku da suka jikkata. Daga cikin mutane huɗun da suka mutu har da wani ɗan sanda wanda ya miƙa kansa ga ɗan bindigar da ya yi garkuwa da wasu mutane domin ya sake su a lokacin harin, wanda aka kai a wani shagon sayar da kayayyakin masarufi da ke Trips. Limamin cocin Carcassonne, wanda ya jagoranci taron addu'o'in, Bishop Allen Planet, ya jinjinawa marigayi Lieutenant Colonel Arnold Beltram saboda irin jarumtar da ya nuna.
Je viens donc ici pour participer à leur deuil, mais aussi pour me réchauffer alors
yace nazo nan ne domin na taya jama'a jimamin wannan rashi sannan wannan taron addu'a dama ce da zamu jinjina sadaukar da kansa da shi Lieutenant Colonel Arnold Beltram yayi daukacin al'umma kasar Faransa sun kadi kwarai da wannan lamari limamin cocin ya kara da cewa harin da aka kai a Faransa na ranar Juma'a wata kofa ce ta yin nazari kan irin wahalhalun da dimmai mutane ke fuskanta a duk fadin duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC A yau Lahadi, ‘yan sandan Jamus sun bayyana cafke shugaban yankin Catalonia da aka tumbike Carles Puigdemont, yayin da yake kokarin tsallaka kan iyakar kasar ta Jamus zuwa kasar Denmark. A shafinsa na Twitter, lauyan Puigdemont Alonso Quevedo ya tabbatar da kama tsohon shugaban yankin na Catalonia. Yana mai cewa Puigdemont na kan hanyarsa ce ta zuwa Belgium a lokacin da aka fitar da takardar izinin kama shi saboda rawar da ya taka a zaben raba gardama da aka yi na ballewar yankin na Catalonia a bara. Wannan kamu da aka yi wa Puigdemont na zuwa ne bayan da wata kotun kolin wato kotun kolin Spain ta yanke shawara a tuhumi shugabannin yankin na Catalonia da laifuka 13 kan bore da suka nuna da wasu laifuka da suka jibinci yunkurin ballewa da kasar ta Spain. Yan sandan na Jamus sun yi nasarar kama shugaban yankin na Catalonia ne ta hanyar amfani da takardar izinin kama masu laifi ta kasa da kasa wacce kasar ta Spain ta samar. Idan aka same shi da laifi, Puigdemont zai iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 25. A yau Lahadi, wani dan kunna bakin wake ya tada bom a wani masallaci na mabiya mazhabar Shi'a a yammacin birnin Herat dake kan iyakar kasar Afghanistan da Iran, inda ya halaka akalla mutum guda ya kuma raunata wasu mutane 9. Kakakin yan sandan lardin Abdul Ahad Walizada ya faɗa mu da Amurka cewa ɗan kunna bakin wake su biyu ne suka kutsa kai cikin masallacin. Amma jami'an tsaron sun harbe ɗaya daga cikin ƴan kunna bakin waken. Tunda dai kungiyar IS ta dauki alhakin wannan hari a kafar yaɗa labaranta ta Amaq. A ƴan kwanakin nan ƴan ta'adda sun ƙara zafafa kai hare-hare a wuraren ibada da taron jama'a na ƴan Shi'a waɗanda suka kasance tsararru a ƙasar ta Afghanistan. Ko a makon da ya gabata ma wani ɗan harin kunna bakin wake daga kungiyar ta IS ya tarwatsa kansa a wani wurin ibada na ƴan Shi'a dake Kabul. Inda ya halaka mutane 33 ya kuma jikkata wasu 60.
Mahmud Laloki ne ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Jiya Asabar ne rundunar sojan Najeriya ta sake bude hanyar Maiduguri zuwa Bama, wanda hakan ya sa 'yan gudun hijirar garin Bama da ke zaune a Maidugurin sai ka ce sun shirya komawa gidajensu. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Bayan sake bude hanyar garin Bama da rundunar sojan Najeriya ta yi, wanda aka rufe tun ranar 1 ga watan Satumba 2014, yanzu haka al'umman garin Baman suka ce a shirye suke don sake komawa garuruwansu da 'yan kungiyar Boko Haram suka yi kaka gida ciki kafin rundunar sojan Najeriya ta sake kwato garin. Garin Bama dai ita ce gari mafi girma na biyu daga babban birnin Maiduguri, wadda kuma take da tazarar kilomita 70 kai daga babban birnin Maidugurin. Wannan Baba Shehu Galambade shine shugaban karamar hukumar Bama, wanda kuma ya min karin haske game da shirye-shiryen komawan jama'an nasu kamar haka.
Alhamdulillah, a jiya da mun shiga na shiga garin Bama, duka mun zagiya mun gani wannan mai girma gwamnan jihar Borno Honorable Kashim Shetima dama ya tara mu, mun yi security meeting da sarakunan mu duka, kuma duka mu mun amince mutane mu za su koma gari. Har gwamnati ya bamu tallafin abinci shinkafa 4,500, buhun masara 50 kg 5,000, da kuma 20,000 pieces of blankets duk yanzu mun kai su garin Bama. Duk wannan shirye-shirye ne ya zamu yi mu tallafa wa mutane mu su zauna gidajensu.
Yanzu wannan bude ga hanya da aka yi, ana sa ran mutane ku za su fara koma garin Bama ne ko kuma me ake ci?
Bi iznillah mutane mu za su koma.
Kamar an tsaya da ranar da za su fara koma?
A'a, ba mu fada ba, amma dai ka san ba za mu iya mu yi operationalizing mu ce gashi na ranar da za a koma ba due to security in fact nashi. Amma za mu yi kokari, ya gurgurdan karfin mu
daga nan har zuwa karshen watan nan in Allah ya yarda za mu yi dabaran da za mu mai da mutane mu riga mun gama shirye-shiryen duk mai da mutane mu
garin Bama an san cewa ya samu matsala sosai lokacin da Boko Haram suka lalata wannan gari shine ma aka ce yafi samun matsala wajen inda aka lalata yanzu ya yanayin waɗannan gine-gine suke
dama mun yi wani wata sari ne duk wanda gidansa an gina mun riga mun gyara gidansa nan kowa muna nema in mun dauke shi a Maiduguri su tare yaje shiga gidansa ba za mu bar wani ya shiga gidan wani ba amma anan ba za mu ya mu dauka mutun a kam mu waje shi a kam ba muna so mu dauka mutun daga kam street mu kai shi gidansa ya waje na muka gina kaga yanzu jiyan da aka bude hanyar nan motoci ya kai 200 ɗan kasuwa suka tafi baba banda motar sojoji da motar namu official wanda muka bi su
Mallam Musa Muhammad dai dan asalin garin Bama ne wanda kuma ya tattaki zuwa garin Baman ajiya sai dai ce har yanzu bai samu ya to zali da kuɗi daga cikin iyalansa guda 7 ba
ni yali na ma wajen su guda 7 ne ba su zo ba ma namiji guda 5 da yarinya daya da maman su har yanzu ban gan su ba kina yasa ina marmare tafiya in je in same su ko a can ma ina same su
wai gara tunanin kamar suna garin Baman ne
eh ina gani kamar haka ne ina gani kamar
amma ka ji labarin su tun wancan lokaci
ban ji tun daga ke ban ji labarin komai ba suna da rai suna da rai suna da nan sun rasu Allahu ya alamullah ban ji ni ba wallahi
Allah sa gara
insha Allah amin ya rabbi
mutanen garin Bama dai sun dade suna buƙatar komawa garuruwan su wanda ko a shekarun ta gabata sai da wasu daga cikin yan garin Baman suka yi zanga zanga da ma suka yi yunkurin takawa daga garin Maiduguri zuwa garin Baman da kas wanda daga bisani jami'an tsaro suka mamaye su wanda har ta kai su gaban kuliya ganin cewa wannan dama ta samu zai kawo ƙarshen irin wannan cece kuce da ake yi tsakanin gwamnati da ma yan asalin garin Bamar Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
To a gaida Haruna Dauda yanzu haka dai sha da fatocin miyagun ƙwayoyi na neman zama wata babbar matsala a babban birnin tarayya Abuja. Kan haka ne wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aika mana da wannan rahoto.
Duk wanda ya san harkar sha da fatocin miyagun ƙwayoyi musamman nan garin Abuja to sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan wannan shaye-shaye bai bar maza ba, bai bar mata ba, bai bar yara ba, bai bar manyan mutane ba.
Wani mazaunin Abuja kenan Sabo Imamu Gashiwa ke kokawa bisa yadda sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ke ƙara kankama a nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya.
Duk wanda yake kewaye a gari yanzu ya san barci biyar mashayar wannan abubuwa na maye in ka je zonfo kamar yadda ake sai da gyada goro haka ake sai da wannan kayayyakin shaye-shaye tun daga roti bakalin totalin apili in ka je wuse in ka je banas in ka je eriyawan haka suke sayarwa kuma ba sa jin kunyar kowa kuma ko da jami'in tsaro ya kama su to insha Allah a shekaru zaka ga yaro ya dawo mafiya yawan kuma da suke sai da wannan kayayyaki mutanen mu ne ɗan yankin mu ne al'adun mu irin su ba wai wasu mutane bane wanda suka zo daga wani guri ko a daga wani jinsi mutane ne ɗan uwanmu
na ziyarci unguwar Zone 4 inda nake kibis da wasu matasa masu sha da fadocin irin waɗannan miyagun ƙwayoyi
ina sai da kodin da roci da yazafon da sauransu
a ina kake sarowa
ina sarowa ne a maraba nyanya da jabi da warinfa
kamar waɗannan irin mutane ne suka fi saya a wurinka
duka ba wanda ba sa saya
kamar misali suwa
kamar yaran manya haka da kuma
ni yanzu gaskiya ne ina shan kayan nishaɗi zuwa su kodin roci kodin nake sha yawwa idan na sha wannan shine wanda zai kwantar min ga bakin cikin ga zuciyana
kuma baka tsoron kama ka
a to ba na tsoron kama ne saboda mai na zo gurin da nake siye din ma ina ganin ma'aikata daban-daban akan idon su ake cire a bamu to saboda haka kaga bara mu fargaban kuma mun ma mu cire kudin mu siya
to shin ko hukumar yaki da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA na sane da irin wannan matsala Ahmed Sulaningi jami'in hukumar ne
kuma ka tambayi mutanen unguwa za su gaya ma cewa mun sha kai samame wuraren nan muna kama mutane abin da yake faruwa shine mun kai samame wuraren nan muna kamawa wanda wani sai in ka je ka ga sel dinmu ma sel din ta cika ba kuma yadda za a iya sa wani mutum in ka je kotu misali ka ga yawan mutanen da muke kawowa za ka san cewa lallai ba mu kasa koyo ba to matsalar shine kullun abin da muke gaya wa mutane shine mu ba amfan da suke sha muka fi so mu kama ba waɗanda muke so mu kama su ne waɗannan ainihin dilolin wanda suke kawowa saboda in ka kama dila ɗaya to kai maganin unguwa amma in ka kama wanda yake sha guda ɗaya ko biyu ko uku ko zuwa goma in ka kawo gudu su to za ka ga cewa kuma wasu zuwa wasu unguwanni ma za su zo gurin suna sha.
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
To a gaida Hassan mai na kaina, rundunar ƴan sandan jihar Bauchi ta tarwatsa tawagar wasu matasa da suka fito kan tituna suna zanga-zanga don bayyana rashin jin daɗin su kan gazawar gwamnatin jihar wajen kammala wasu ayyukan hanyoyi a jihar. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Kakakin rundunar ƴan sandan jihar Bauchi, DSP Kamal Abubakar, yayi bayani wa manema labarai makasudin kame matasa masu zanga-zangar.
To abin da ya faru shine akwai zanga-zanga da muka samu labari ana yi, matasa sun fito suna yin zanga-zanga wanda kuma suna yin ta ne ba tare da samun izini ba daga hukumar ƴan sanda. Kasantu haka ne mutanen mu suka garzaya gurin inda kuma suka tarwatsa masu wannan zanga-zanga kuma suka muka kama mutum biyar. Amma kasancewar laifin da suka aikata laifin da zaka iya ba da shi beli, yanzu haka ma mutanen an sake su kuma muna ci gaba da bincike. Yancin su ne na ƴan ƙasa. Ai idan ka cika sharuɗa na zanga-zanga, ai za a baka, za mu ba ma mu baka ka yi zanga-zanga, mu za mu tabbatar da cewa in ka yi zanga-zangan ka ba tare da za ka yi ta lami lafiya ba tare da wani ya musguna maka ba ko kuma ya hana ka. Haka muke ba da shawara kodayaushe idan mutane su yi zanga-zanga su sanar da mu.
Jagororin matasan a nasu ɓangaren sun yi bayani wa ƴan jarida dalilansu na gudanar da zanga-zangar.
Sunana Muhammadu Sani, ina zama a Federal Locus Makama, wanda aka fi sanin shi da Oji. Makazudin fitowar mu wannan zanga-zanga, muna gaya wa wakilanmu wanda suke kusa da gwamna, wannan titi shekara uku an fara ba a gama ba. Ba wani uzuri da za mu ba wannan gwamnati, saboda komai ana yin shi a cikin public. Baba yana ba su kuɗi, sun karɓi kuɗin Paris Club, sun karɓi kuɗi, ai a zo ana aikin da mu ba mu sani ba, ana cewa ana aiki. Wannan kama su da kai ba barayar zana mu ba, kuma bai sa mun yi ƙasa a gwiwa ba, kuma ba da mu yi ƙasa a gwiwa ba, saboda muna gaya wa wakilanmu muna neman haƙƙinmu ne a hannunsu.
Sunana Alhaji Rabiu Salisu Yawu na Baddo. Muna zanga-zanga ne akan hanyar mu, an tone mana, mun gwammaci da an bar mana shi yanda yake lan ɗaya da an tone an bar mu da ƙuda. Ba mu sanar da hukuma ba, mun zo mun taru ana ƙoƙarin gudanar da zanga-zanga. A baya mun sanar aka hana mu kuma akan haƙƙinmu. Sabila da haka yanzu mun dawo mun sake yin wannan, kuma za mu sake shiri. In hukuma sun ce mun sanar da su za su ɗaure mana gindi mu zo mu yi, dama ba tashin hankali muke so ba. Mu fito ne mu nuna baƙin cikinmu, a zo a biya mana buƙatanmu.
A ɗaya hannun mai tallafawa gwamnan Bauchi a fannin ilimi da kuma wayar da kan al'umma kan ayyukan gwamnati, Comrade Sabo Muhammad ya yi ƙarin haske a hukumance kan lamarin.
Ko da da suna koke a kan saiɓi, amma ba su sun yadda da cewa ayyukan da Governor M.A. Abubakar yake yi Madika Ture ne. Sun yadda da ingancin aikin, kuma sun yadda da ana aikin tsakani da Allah. So don haka wannan ma damuwansu, in suka yi haƙuri, in Allah ya so, in Allah ya yadda, da wannan gargaɗi da jan kunne da aka musu, za ka ga ayyukan nan zai ci gaba yanda ya kamata, kuma za a ƙara ayyukan nan. So don haka su yi haƙuri, su ci gaba da fahimtar halin da ake ciki, tunda gwamnatin ba kuɗi ba ne ba ta bayar ba.
Lohab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka, in ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka, in ka rike makamanka ita za ta cece ka.
To a gaida Abdulwahab, jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan wata musulma mai karanta labarai wacce ta zama ta farko a matsayin ma'aikaciya ta dindindin da ta fara gabatar da labarai a nan Amurka sanye da hijabi a wani gidan talabijin mai zaman kansa. Sunana Mahmud Lalo. A karan farko an samu wata ma'aikaciya musulma mai aiki a mataki na dindindin mai karanta labarai kan yanayi wacce ke gabatar da shirinta sanye da hijabi a gidan talabijin na WHBF da ke watsa labaransa a yankunan jihohin Illinois da Iowa. Hakan ya sa a duk lokacin da masu kallon tashar suka kunna talabijin ɗinsu da misalin karfe 6 na yamma domin sauraron labarai kan halin yanayi, sai su yi karo da fuskar Tahira Rahman.
As a normal voter turnout for a primary election is about 22%.
I love the way that you can craft.
Ina son yadda ake shirya labarai akan talabijin. Ka fito da kalaman da
the words of the people themselves.
Wannan dai shine aiki na farko da Tahira ta fara a gidan talabijin. Kuma yanayin shigarta abu ne da ke nunawa karara.
It seemed normal to me because I was just following in the footsteps of my mom.
Shigar ta zamar mini jiki domin ina bin sawun mahaifiyata ne.
Kwaikwayo mahaifiyarta da take yi shi ya kawo Tahira ga gidan talabijin na WHBF inda ta zamanto mace ta farko kuma ma'aikaciya ta dindindin da ta fara gabatar da labarai sanye da hijabi a Amurka.
I think I've made more of a conscious effort as I've grown older to
Ina jin nayi kokarin bayyana da rike asali na. Ina sanya hijabi. Mahaifiyata ma na sanyawa haka wasu ƴan uwana.
In Islam that it's a choice.
Yayin Tahira daga India da Pakistan suke an haife ta ne a wajen birnin Chicago. Amma kuma wannan aiki da take yi a gidan talabijin ba ruwansa da asali ko kuma addinin ka. Aiki ne da ke duba kwazon mutum, inji shugaban sashin da Tahira ke aiki Mike Mickle.
Tahira deserve this.
Tahira ta cancanci a bata aikin.
Mike wanda shine shugaban sashin tantance labarai a gidan talabijin na WHBF ya ce bai taba tunanin ya ce Tahira ta cire hijabin ta ba.
We realize that she is the first.
Mun gane cewa ita ce ta farko. Ko da ma ita ce ta 30 ko ta 100 ko ta 3000 ba zai kawo wani bambanci ba. Mun dauke ta ne domin jarumaci kuma kwazanta shine ya bata wannan damar.
Wannan dama da ta samu ta faranta ran al'ummar musulmin da ke karuwa a yankunan biranen Illinois da Iowa tare da basu mamaki domin su kan kalli tashar ta WHBF. Muhammad Elzain shine shugaban al'ummar musulmi da ke yankunan biranen na Illinois da Iowa.
It shocks me actually.
Gaskiya abin ya bani mamaki kamar almara.
Ya kuma kara da cewa ganin Tahira tana gabatar da shirin a talabijin sanye da hijabi abu ne mai matukar muhimmanci ga dokacin al'ummar musulmi da ke nan Amurka.
It's empowering to our kids to see anybody with a veil anywhere because our kids
matasan mu za su samu karfin gwiwa idan suka ga wata mai hijabi a ko ina a cikin fadin kasar domin a yanzu suna darin zuwa makarantu da hijabin. Amma dubi wannan matashiya tana cikin akwatin talabijin din su a gaban kowa sanye da hijabinta.
Imagine this young lady being in front of a public audience.
Ba dai karamin aiki bane mutun ya fito gaban jama'a yana magana a talabijin kamar yadda Tahira ta lura.
Actually just the past couple days I've gone.
Ina samun sakonni ta kafar sadarwa da wasiƙun gaisuwan alkhairi da na batanci.
A cewar shugaban sashin tantance labarai Mike, lokacin da mutane suke yi mai kyau kan Tahira ya darana waɗanda suke yin akasin hakan. Amma wani abu da ya ce yake fama da shi a yanzu shine yadda kafafen yaɗa labarai ke ta nuna sha'awar ta yi musu aiki.
It's allowing Tahira to share her journey.
Aikin ya bai wa Tahira damar cika da yaya ta burinta ga wasu. A wani ɓangaren kuma aikin na da lokacin da aka ƙayyade mata kuma dole ne ta cimma wa'adin.
Tahira ta ce burinta shine ta ƙara samun ci gaba a aikinta na talabijin domin waɗanda za su biyo bayanta su riƙa kwaikwayonta. Tana mai fatan su ma za su samu dama irin wacce ta samu a sauran wuraren ayyuka a Amurka.
I do think that this is a huge moment, but at the same time, day in and day out,
har yanzu dare da rana babu abin da ya canza. Idan ka san inda za ka, ba za ka bata ba.
Work any less.
This is Tahira calling from Local 4 News. How are you? In the newsroom, Tahira Rahman, Local 4 News.
Zaka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin ainihin waɗanda suka haɗa wannan rahoto da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Mahmud. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu Mahmud karkai nisa amma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fara da sallama ne. Inda ya ce ‘yan Boko Haram ɓangaren Albarnawi don Allah ku taimaka mana ku sako mana yarinyar da ta rage a wurinku, kamar yadda kuka maido da ƙawayenta wurin iyayensu. Saƙo daga Safiyanu Gumel zangon Daura. sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Alhaji Nasiru Umar Bauchi da kuma Ahmad Manaja Bauchi anguwan Karofin Madaki. Suka ce murya Amurka, ku ba mu dama mu nuna goyen bayan mu a madadin matasan Arewa maso gabas ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan ci gaba da sulhu domin kawo ƙarshen zub da jini da ake a yankin mu na Arewa maso gabas. Tabbas shugaba Buhari ka cancance bo a wajen mu. Mun kuma gamsu da matakan da gwamnatin ka ke dauka na ceto ƴan matan dabci. Sai kuma sakon mu na gaba dake cewa muna fatan Allah ya sa yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a gabashin garin Guta na Siriya ya sa ta yi tasiri. Amin. Sako daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Sai kuma sakon mu na gaba da fara da sallama inda ya ce murya Amurka, hakika bazuwar makamai a hannun jama'ar kasar Amerika shine silar kisan al'umma da ƴan ta'adda ke yi a sassan biranen kasar. Muna fatan shugaba Trump zai yi na'am da kiranye-kiranyen da dimbin jama'ar kasar ke yi domin ganin an kawo ƙarshen wannan masifar. Sako daga Adamu Aliyu Ungulde da Usman Sarki Ma'azu daga Radio Amfani Difa a jamhuriyar Niger. Sai kuma sakon mu na gaba dake cewa ya kamata a fitar da mu cikin duhu fa domin a hukumanci an ce mana ƴan Boko Haram sun sako Li Sharibu, sai dai kuma mahaifinta ya ce bata dawo gida ba. To ya gaskiya wannan lamari yake wai? Muna buƙatar ƙarin haske akai gaskiya. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Sakon mu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Isuhun Dilafaki wanda ke cewa ya Allah, kamar yadda ka cetar da ƴan matan makarantar Dabci, muna ƙara roƙonka da ka kubutar da dukkan mutanen da ke hannun mayakan Boko Haram. To muna godiya ga wanda suka samu damar aiko mana da sakonni. Sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu yi ta kokarin karanto muku su. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Daya daga cikin ɗaliban da suka shirya gangamin da ya yi kira ga hukumomin Amurka su tsaurara matakan mallakar bindiga ta yi kira ga dubban jama'a da suka halarci taron da su yi fafutukar kare rayuwarsu. Emma Gonzalez ta kasance ɗaya daga cikin fitattun jagororin ɗaliban makarantar Marjorie Stoneman Douglas da ke Parkland a jihar Florida, inda aka kashe ɗalibai da malamai 17 a watan da ya gabata. Wannan hari na makarantar ta Florida shi ya harzuka jama'a ya kuma samar da matasa masu fafutuka a kusan dukkanin faɗin Amurka. Lamarin da ya kai ga aka haɗa wannan gangami a nan birnin Washington a jiya Asabar. A lokacin da Gonzalez take jawabinta ga dubban mahalarta taron, ta yi amfani da wani zango, ta yi tsit na tsawon minti 6:20, wanda ya daidai da lokacin da ɗan bindigar ya kwashe sa'ilin da ya kashe mutane 17 a makarantarsu. Waɗanda suka tsira daga harin ta'addancin da aka kai a ranar Juma'a a Faransa tare da iyalan waɗanda harin ya ritsa da su sun halarci wani taron addu'o'i domin karan mutane 4 da kuma 3 da suka jikkata. Daga cikin mutane 4 da suka mutu har da wani ɗan sanda wanda ya mika kansa ga ɗan bindigar da ya yi garkuwa da wasu mutane domin ya sake su a lokacin harin wanda aka kai a wani shagon sayar da kayayyakin masarufi da ke garin Trips. Limamin cocin Carcassonne wanda ya jagoranci taron addu'o'i, wato Bishop Alan Planet, ya jinjina wa marigayi Laftanar Kanar Arnold Biltram saboda irin jarumtakar da ya nuna. A yau Lahadi, wani ɗan ƙuna bakin wake ya tada bam a wani masallaci na mabiya mazhabar Shia a yammacin birnin Herat da ke kan iyakar ƙasar Afghanistan da Iran, inda ya halaka aƙalla mutum guda ya kuma raunata wasu mutane 9. Kakakin 'yan sandan lardin Abdul Ahad Walizada ya faɗa wa muryar Amurka cewa 'yan ƙuna bakin wake biyu ne suka kutsa kai cikin masallacin, amma jami'an tsaro sun harbe ɗaya har lahira yayin da ɗayan ya yi nasarar tarwatsa kansa. Tunidai kungiyar IS ta ɗauki alhakin wannan hari a kafar yaɗa labaranta ta Amak.
To madalla, masu sauraronmu da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da misalin ƙarfe 6 na safe a agogon Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 5 a agogon Ghana, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin, ciki har da shirin Ciki da Gaskiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya gabatar da shirin da kuma Chubahiro Didone wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Al Santos. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.